sabuwar kamancin da aka yi wa lakabin Alliance for Revolutionary Change a ƙarƙashin jagorancin tsohon ministan ciniki da masana'antu kuma jigo a jam'iyya mai mulki ta NPP Mr. Alan Cimantin da tsohon dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar CPP kuma jagoran ƙungiyar NIM a yanzu Dr. Abu Sakara Foster. Sauran sun hada da UGM na Akwasi Adai da Ghana Green Party wanda Reverend Stephen Ayosu ya kafa, Third Force Movement da Mrs. Augustine Kujo ta kafa, da Non-Aligned Voters Movement wanda Mr. Kofi Benibongo ya kafa, da Mr. Henry Asante na Crusaders Against Corruption. Da yake jawabi a wurin taron kaddamar da kamancin kungiyoyin siyasa, Mr. Alan Cimantin ya bayyana muhimmancin taron da kuma inda zai mayar da hankali idan an zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa.
The significance of today's event lies in the fact that we are initiating a process that will redefine the architecture of political governance in our country.
Yace muhimmancin wannan taro na yau ya ta'allaka ne kan yadda muke bullo da wani tsari da zai sake fasalta tsarin tafiyar da harkokin siyasa a kasar mu. Mr. Cimantin ya kara da cewa idan aka zabe shi a matsayin shugaban kasa zai mayar da hankali ne wajen magance matsalar talauci da kuma sake saita kasar kan sabuwar hanyar ci gaba mai dorewa. Sai dai wannan kawancin bai tsone manyan jam'iyyun siyasa biyu da suka yi kaka gida mulkin kasar Ido ba, wato jam'iyyar NPP mai ci da kuma babbar jam'iyyar Adawa ta NDC, kamar yadda jami'an sadarwar jam'iyyun suka ce.
Ni ne naku Alhaji Aminu Abu na Madina. Ayi dai mu gani, domin ni na sani kasan nan in dai ba jam'iyyar NPP ba jam'iyyar NDC ba, ba wanda zai ce wai zai an ta kafa wai third force muna dauka American system, saboda haka nan yanda Allah ya so shi haka zai.
Adal Umar na jam'iyyar NDC yace idan wata jam'iyyar siyasa za ta rasa ƙuri'a sanadiyar wannan kauncin to ba jam'iyyarsa ta NDC ba sai dai NTT.
NDC muna da support base mu, ba yanda zai mutane mu su je su vote ba Allah wannan bai yiwa, amma Allah na da support base a cikin NPP. Shi sa in dai wani ya lose vote, me shi ya lose vote from Allah? In ka duba recent polls da ya fito sun indicate kaman vote ba wani ya drop amma na Allah ya appreciate. What it means is that within the NPP now wayansu su sun vote ma Allah, amma mutane NDC sun sai ma NDC da iko Allah. Shi sa mu wannan bai dame mu, wayanda ya kamata su yi tunanin election su damu shi ne ya NPP.
Fitaccen mai hasashen zaɓe Musa Dankwa daraktan gudanarwa kuma shugaban bincike na kamfanin Info Analytics ya ce idan wannan kawancin ya yi kokarin jawo su in NDC da kuma waɗanda ba sa goyon bayan kowace jam'iyya a cikinsu to za su iya juya zaɓen zuwa zagaye na biyu.
Kokarin su duka ni na gani ya fito wurin Alan Cimantin ne, ko cikinsu na shi ne kwararre da ke da martaba cikin siyasan Ghana, sannan Abu Sakara, inda sun yi sun yi kokarin suka sake hankulan mutanen da suke tare da NDC au floating voters nan, to inda suka yi haka nan to zaɓen maybe an je second round. Amma inda ba su yi wannan kokari ba, na ga kokarin nan duka ne ya fito da wurin NPP ne to second round nan bai zuwa kai, amma bai tsammani kaman ya samu wani mass impact kan election number.
Yanzu dai waɗannan ƙungiyoyin siyasa sun haɗa ƙarfi a ƙarƙashin jagorancin Alan Cimantin don baiwa 'yan Ghana ƙarin zaɓi ga 'yan takara da za su zaɓa a babban zaɓen 2024 wanda za a yi a watan Disamba mai zuwa. Idris Abdullahi Baƙo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.